الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 27 ga watan Juma'adul Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 20 ga watan 1 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar mi wai idan ana kiran sallah yakan ga wasu sukan murza idanunsu da yatsotsi shin hakan yana da asali kwata-kwata hakan baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wani hadisi ne rubabbe idan aka ce rubabbe kenan hadisin ƙarya shine al-hadisul mawdu wanda aka kirkira aka kaga aka dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wai ya fada duk wanda lokacin da ake kiran sallah idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ya hada wannan manyan yatsotsin shi a bakinsa ya dan tsotsa haka ya murza idanunsa to cewa zai tsofa da idanunsa ba zai makauce ba gane ko cikin wani littafi wanda ake kiran shi da suna in ma kace tanqihul qawlil hasis ko kuma kace lubabul hadis wanda wani littafi ne wanda galibin hadisan da ke cikinsa hadisai ne mawdu'ai ma'ana hadisai ne waɗanda aka kirkire su aka dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka iya abin da yazo a shar'ance game da kiran sallah shine kwaikwayon ladani ɗaya bayan ɗaya tun farkon kiran sallah har izuwa ƙarshen sa ka faɗi kwatancin abinda shi ladan kin ya faɗa kamar yadda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul aw kama qala manzon Allah yace idan kun ji ladani na kiran sallah ku faɗi kwatancin abinda ya faɗa sai ga riwaya a cikin Sahihu Muslim riwaya ta Umar Allah ya kara masa yadda wadda take karantar da mu yadda ake kwaikwayon ladani kamar yadda manzon Allah ya karantar da Umar. Manzon Allah yake cewa idza qala al-mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa Allah qala ahadukum ashhadu an la ilaha illa Allah wa idza qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa idza qala hayya 'ala as-salah qala ahadukum la hawla wa la quwwata illa billah wa idza qala hayya 'ala al-falah qala ahadukum la hawla wa la quwwata illa billah wa idza qala Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar wa idza qala la ilaha illa Allah qala la ilaha illa Allah wajabat lahu al-jannah aw kama qala. Manzon Allah yace idan ladani yace Allahu akbar Allahu akbar, ɗayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar. Idan yace ashhadu an la ilaha illa Allah, kace ashhadu an la ilaha illa Allah. Yace ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kai ma kace ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Idan yace hayya 'ala as-salah, kace la hawla wa la quwwata illa billah. Idan yace hayya 'ala al-falah, kace la hawla wa la quwwata illa billah. Idan yace Allahu akbar Allahu akbar, kace Allahu akbar Allahu akbar. Idan yace la ilaha illa Allah, kace la ilaha illa Allah. Manzon Allah yace al-jannata wajaba gare ka. Duk wanda ya kwaikwayi ladani akan wannan siga, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-jannata cancanta gare shi. To haka ake kwaikwayon ladani, yadda ya faɗa ka faɗa. Karka wuce gona da iri, karka wuce makaɗi da rawa, karka fi aya zaki, ko a ce karka fi mai kora shafawa, kamar yadda dai ake faɗa a Hausa. Ma'ana yadda ya faɗa haka ake so ka faɗa. To amma sai aka samu azarbabi ga wasu, azarbabin kuma galibi a ƙarshen ne. Idan ya ce la ilaha illallah, sai ka ji an ce wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wani kuwa sai ya ce la ilaha illallah, sai ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Idan kai haka ka wuce gona da iri, ka wuce iya inda aka tsaida ka, an gane ko? Ita shari'a ba a yi mata gwaninta. Wajibi ne ga mumini ya tsaya iya inda aka tsida shi. Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli, ya ku muminai kar ku gabaci ubangijinku a wajen faɗa ko aiki, haka kar ku gabaci manzansa. Kar ku faɗi wata faɗa sai in Allah ne ya ce ku faɗa. Kar ku faɗi wata faɗa da sunan ibada sai idan manzansa ne ya ce ku faɗa. Haka kar ku aikata wani aiki da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce ku aikata ko manzansa. To wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim, yana tabbatar mana a kalima ta ƙarshe ma yadda ya faɗa haka zaka faɗa. In yace la ilaha illallah, iya abinda zaka faɗa la ilaha illallah. An gane ko? Ba ragi ba dadi. Domin ita shari'a ba a yi mata gwaninta, yana daga cikin abin da yake ƙara tabbatar mana da haka. Al-Bara'u ibn Azib, Allah ya ƙara masa yadda, Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi addu'a ta kwanci. Manzon Allah ya ce masa idan ka zo za ka kwanta, ka yi arwalla cikakka irin arwalla ta sallah. Manzon Allah ya ce masa sannan ka kwanta a kan haƙarƙarinka na dama. Manzon Allah ya ce sannan ka yi wannan addu'a, ka ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'atu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika ragbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Manzon Allah ya ce haka za ka yi in kai wannan addu'a, ka kwanta in har ka mutu daga wannan bacci an zarce to ka mutu alal fitra akan tauhidi, duk wanda ya mutu akan tauhidi kuma komar shi ita ce aljanna. Albarau ibn Azib Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya rasulullahi bari mu maimaita ka ji ko na lakanta. Ya kamo wannan addu'a tun daga farkonta kiryan kiryan har aka zo kan gabar da yace amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da littafinka ko da littattafanka wanda ka saukar, wa nabiyika allazi arsalta, haka manzon Allah ya koya masa shi albara'u da ya maimaita sai ya ce wa rasulika allazi arsalta, da manzanka wanda ka aiko. Manzon Allah ya ce a wa nabiyika zaka faɗa kamar yadda na koya maka, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai annabi ne manzo ne, nabiyun ne kuma rasulun ne. Kaga anan kalima ta nabiyika ita ce ya canza ya ce wa rasulika, manzon Allah ya ce a wa nabiyika zaka faɗa. To shi yasa shari'a ba a yi mata gwaninta, ba abinda ya zo a shar'ance ka tsaya iya inda aka tsaida ka, kar ka daɗa kar ka rage kuma kar ka canza, saboda buɗe wannan ƙofa yana daga cikin abinda zai sanya wasa da addini. Shi ko addinin Allah ba maganar ra'ayi a cikin shi, biya ce kawai sau da kafa. To don haka wannan shi ne yadda ake kwaikwayon ladani a wajen kiran sallah, haka a wajen tada iqama, haka za ka kwaikwaye shi, inda za ku samu canji da shi a daidai kalimar la haula, wannan hayya ala sala da hayya ala fala, la haula wala quwwata illa billah za ka fada. Wasu sukan fada a hayya ala fala su ce masha Allah la quwwata illa billah, wannan shi ma bai zo ba mai dashi gefe, da hayya ala sala da hayya ala fala gaba daya la haula wala quwwata illa billah za ka fada. To haka a tada iqama yadda ake kwaikwayon ladani a kiran sallah, a iqama ma kwaikwayon shi ake, domin ita ma iqama kiran sallah ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da haka. A iqama in yazo kad qamatis salatu, kai ma kad qamatis salatu zaka fada. Fadar cewa aqama Allahu wa adamaha hadisi ne ba ifi bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ko? Kuma ƙarshen tada iqama in yace la ilaha illallah, kai ma sai ka ce la ilaha illallah, ba maganar wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, haka zaka ji wani ya zarci. Wani kuma la ilaha illallah sai ka ji ya ce muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, shi ma wannan ya wuce makadi da rawa. Wani sai ka ji ya ce haqqan lillahi wa li rasulihi, shi ma wannan duka mai dashi gefe. Yadda yace la ilaha illallah haka zaka faɗa. To in ka gama kwaikwayon ladani a kiran sallah, abunda zai biyo baya kai tsaye sai ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid, Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Idan kai wannan salati sannan sai ka roƙa masa wasila, ita ce addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Nan shi ma wasu sukan dada wadda rajatar rafi'a, wannan shi ma bai tabbata ba, an gane ko? Karshe kuma innaka la tukhliful mi'ad, shi ma wannan hadisi ne dhaifi bai tabbata ba, iya abinda yazo a cikin sahihai alladhi wa'atta wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, iya nan zaka tsaya. Sannan kuma akwai raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. To wannan sune iya abinda aka shar'anta mana game da kiran sallah, dan haka wannan hada hannu ka murza a ido wannan bai tabbata ba, hadisi ne mawdu. Haka kuma tsayawa in ana kiran sallah shi ma wannan ba yi da asali, ba wanda yace ka tsaya, iya abinda zaka yi kawai ka kwaikwayi ladani shine iya abinda aka shar'anta ma. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadisul anbiya, mun tsaya karshen babi na 20, baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wanda shi wannan babi yana bayani ne game da kissar annabi ayyub alayhi salam, shine malam ya shigo mana da wannan aya. Ubangiji ta'ala yace ba su labarin annabi ayyub alayhi salam idnada rabbahu, lokacin da ya kirayi ubangijinsa yana mai addu'a, yace anni massani yadhurru, yace ya ubangiji na lalle ni wato tsanani na rashin lafiya ya shafe ni, ko kuma lalle ni kunci ya shafe ni. Wa anta arhamur rahimin, alhali kau kai ne mafi jin kan masu jin kai ya ubangiji na. Wanda kasancewar kamar yadda yake cikin wani hadisi ingantacce, wanda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya inganta hadisin, yana cikin Sahih Ibn Hibban da Al-Mustadrak na Al-Hakim An-Naisaburi, hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa lalle annabi Ayyub alayhi salam Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya sai da ya kwashe tsawon shekara goma sha uku. Wannan rashin lafiya ta yi rashin lafiya sai da ya kai dukkan jama'a da wanda yake na kusa da shi da wanda yake na nesa gaba ɗaya sun ƙaurace masa. Babu wanda ya tsaya tare da shi sai wasu mazaje guda biyu daga cikin ƴan uwansa, su ne suke kai kawo gunshi safe da yamma, sai kuma matar shi. Wanda kafin haka annabi Ayyub alayhi salam yana da dukiya mai yawa, kuma yana da yaya, jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abin da ya mallaka na dukiya sai da ya kare. Ƴaƴansa gaba ɗaya Allah ya karɓi rayuwarsu, sai shi sai matar shi, kuma bayan haka Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya. Rashin lafiyar da sai da ya shekara goma sha uku a kwance, kowa ya ƙaurace ya bar shi, gudun shi ake, kyamar shi ake, don kar a je wai agoga. To waɗannan su biyu ne kaɗai suke kai kawo gunsa safe da yamma, kuma sai matarsa. Su ma waɗannan biyun sai ɗaya yake faɗa ma ɗan uwansa, sai yake cewa wannan bawan Allah fa Ayyub alayhi salam mai yiwuwa fa ya ma ubangijinsa wani laifi wanda yake mai girma, inda a ce laifinsa ba wa laifi bane mai girma da an yayi masa wannan bala'i da wannan musiba da ta same shi. Dayan sai je faɗa ma annabi Ayyub, ya ce kaji abinda muka tattauna da wani. A lokacin nan annabi Ayyub alayhi salam sai ya fada cikin damuwa, sai ya daga hannunsa yake roƙon ubangijinsa, shine Allah ya hakaito mana roƙon da yake anan cayi anni masaniyar duhu, ya ubangiji na lalle ni wato tsanani ya shafe ni, tsanani ga na talauci, ga na rashin ƴaƴa, ga rashin lafiya. Yace wa anta arhamur rahimin, alhali ko kai ne mafi jin kan masu jin kai. Don haka wannan yana daga cikin ladabi, daga cikin ladubba na addu'a, wanda kuma sababi ne daga cikin sababba na samun karɓuwar addu'a, ka tabbatar ma ubangijinka matsalar da kake ciki, tare da cewa ya fi ka sanin halin da kake ciki, amma ka yi itirafi, ka yi birci da yanayin da kake ciki. In ma laifi ne kai kake neman gafara, to ka tabbatar ma ubangiji cewa kai mai laifi, kamar yadda a cikin Sayyidul Istighfar yake cewa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Ga addu'ar annabi Musa alayhi salam a can cikin suratul Qasas, lokacin da ya zo hijira daga birnin Masar ya zo birnin Madiyan, mi yake fada lokacin nan gagajiya ga yunwa? Mi yace chai rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yace ya ubangiji na, yace ni fa mabukaci ne game da abin da ka saukar mun na alkhairi, ya Allah mabukaci ne, abinci nake nema. To dan haka shine yace anni masaniyar duro, lalle tsananin rashin lafiya ya shafe ni, wa anta arhamur rahimina, kai ne mafi jin kan masu jin kai. Ubangiji ta'ala yace fastajabna lahu fakashafna ma bihi, yake cewa fastajabna lahu. To shine yake cewa fastajabna lahu, Ubangiji ta'ala yace sai muka karba addu'ar sa, fakashafna ma bihi min dur, muka yayi masa wato abinda yake tare da shi, ko kuma fanajjainahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minina, fastajabna lahu fakashafna ma bihi minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin, muka yayi masa yanayin da yake ciki na kunci, Ubangiji ta'ala yace kamar yadda muka karbi addu'ar sa muka tsiratar da shi, haka muke tsiratar da mu'minai. Fanajjainahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minina. To shine a lokacin nan da ya roki Ubangijinsa yayi wannan addu'a, lokacin nan sai bukata ta kama shi, matar shi ta kama hannunsa suka fita bayan gari, ta dakata zai je ya biya bukata ya dawo, yana zuwa gumbiyan bukatarsa. A lokacin nan wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yi wahayi gare shi, urku birijilika, Allah ya ce ka habri kasa wato da diddigenka, idan ka habri kasa da diddigenka idan ruwa zai kulkulo, ruwa ne wanda yake sansanya ka shaka yi wanka. Yayi kamar yadda Ubangijinsa ya umarce shi, yana shan wannan ruwa da ya wanka sai Allah ya bashi lafiya, kamarsa ta canza ya mafi da kyawu. To a lokacin nan da ya dawo, matarsa sai take tambayar shi, take ce masa, ta kasa gane shi, sai take tambaya take ce masa, kai ina Ayyubu yake, baka ga ba wani bawan Allah wanda Allah ya jarrabe shi, ina yake? Sai ya ce mata inni ana huwa, ni ne da kaina, Ubangiji na ya yayi mun wannan tsanani ya bani lafiya. To sai ya kasance kamar yadda da kafin Allah ya jarrabe shi da wannan bala'i da wannan musiba, yana da rumbuna guda biyu, ɗaya cike yake da alkama, ɗaya kuma cike yake da sha'ir, dukkan wannan dukiya ta kare. To waɗannan rumbuna nashi biyu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudurar shi ya aiko girgije, girgijen sai da ya zo kan waɗannan rumbuna nashi, rumbun ɗaya aka yi masa ruwan zinare, sai da rumbun ya cika fal, ɗayan kuma aka masa ruwan azurfa, sai da ya cika fal. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, kuma matarsa Allah ya dawo mata da kuruciyarta, an gane ko? Allah ya dawo mata da kuruciyarta, sai da ta haifi ‘ya’ya 26, ba 16 ba, 26. To wannan duka jan hankali ne Allah subhanahu wa ta’ala yake ma bayinsa, kamar yadda ya ce wa kazalika nunjil mu'minin, in bawa ya faɗa tsanani to ya tabbata ba shi da wata mafaka da zai fake face zuwa ga Ubangijinsa. Yayi ma bawa kuncin da yake tare da shi abun Allah abu ne mai sauki, abu ne wanda ya fi kyautawar ido gaggawa, kuma duk duniya su haɗu sun yi kaɗan su yayi ma bawa kuncin da ya same shi sai mahaliccinsa, kamar yadda ya faɗa wa in yamsasaka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu, idan Ubangijinka ya shafe ka da wani kunci, rashin lafiya ko talauci ko wani tashin hankali ko wani firgici, to ba wanda ya isa yayi maka in ban da shi. don haka ita ce mafaka wanda bawa zai faki ya kusanci ubangijinsa da ayyuka na ƙwarai ya kaskanta kai ya daga hannu ya roki ubangijinsa domin ya yi masa yanayin da yake cike na kunci kamar yadda Allah ya yi ma annabi Ayyub ya ce haka muke ya yi ma mu'minai duk wanda ya fada cikin tsanani matukar zai dawo gare mu ubangiji ta'ala ya ce za mu ya yi masa kuncin da ya same shi to shi ne a nan malam zai zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa bainama ayyubu yagtasilu uryanan yayin da annabi ayyub alaihi salam wato yana wanka shi kadai a tsiraice wanda kar mu manta tun a cikin kitabul ghusli ya gabata wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake halitta mana mutun ya tsiraita idan zai yi wanka an gane ko shine yace ya tasilu uryana yana wanka wato a tsiraice kharra alaihi rijlu jaradin min zahabi garki na fara ta zinare sai ya sauka a kansa an gane ko garki na fara fara kuma ta zinare sai ta zo ta sauka a nan gun annabi ayyo yana wanka me za a yi fa ja'ala yahsi fi thawbihi sai ya daina wankan kawai ya shagala sai kama hware yake da hannuwan shi biyu sai herawa yake yana sawa a cikin zanan nashi yana kwasa fanada rabbuhu ubangijinsa sai ya kiraye shi kira imma ilhama ce Allah ya yi masa ko kuma da tsani na mala'ika kuma akwai ihtimalin cewa kai tsaye ba tare da wani tsani ba ubangiji ta'ala ya kiraye shi yace ya kai ayyu alam akun agnaituka amma tara ubangiji ta'ala yace shin yanzu ban wadatar da kai ga barin wannan abin da kake gani rumbu fa kake cike kake da shi fa cike da zinare ɗayan kuma cike da azurfa ka ringa famar kama hara ubangiji ta'ala yace shin ban wadatar da kai game da abin da kake gani na wannan fara fara sai ya faɗa sai yace bala ya rab kware ya ubangiji na tabbas ka wadatar da ni walakin la ginali an barakatika sai dai ya ubangiji na ni ba ni da wadatuwa ga barin albarkarka albarkarka a kullun karinta nake nema shine Hausawa suke cewa kogi ma yana son kari an gane kogi ma yana son kari mai miliyan ɗaya in ka dauki jikka guda ka bashi karbewa zai yi an gane ku karbewa zai yi to dan haka shi dan adam baya koshi game da dukiya in je dukiya ce dan adam da jininsa yake mutuwa a hanci bai cin magurin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa law anna ibni adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walai yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab manzo Allah yace dan adam inda yana da dawa guda cike da zinare ahabba an yakuna lahu wadiyan zai so ina ma a ce dawa biyu yake da shi misali a ce wannan sahara gaba ɗayan ta cike da zinare cewa naka ne to zaka yi gurin ina ma a ce sahara biyu ce a cike da zinare in biyu ce zaka yi gurin ina ma a ce uku ce in uku ce ina ma a ce hudu ce manzo Allah yace walan yamla afahu illa turab ba abinda zai cika bakin dan adam face kasar kabari ma'ana zai mutu da jinin shi a hanci bai cin magurin shi ba shine muka yi misali muka ce yau inda zaka binciki mai kudin duniya wanda yafi kowa arziki to zai yi gurin ina ma a ce abinda yake da shi a yanzu ya lullunka dan haka wannan hadisi a takaice dalili ne wanda yake tabbatar mana da halaccin mutum yayi kwadai akan tara dukiya amma ya kasance ta hanya ta halal in har dukiya ta halakce ta hanyar da ya halatta mutum yake nema to ba abin zargi bane ba abin aibi bane mutum yayi kwadayin tara dukiya amma ya zamanto mutun ya amince ma kansa cewa zai yi kokarin bada godiya ta wannan ni'ima da Allah ya yi masa, ma'ana zai ciyar da wannan dukiya, zai ringa ciyar da ita inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a ciyar. In har ka tabbata lalle za ka yi kokarin fitar da haƙƙin Allah da taimaka ma mabukata, to ba laifi ba ne mutum ya yi kwaɗayin tara dukiya, ya yi ta tarawa in dai ta hanyar da ya halatta ne. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana fadala ta mawadaci wanda yake mai godiya, mawadaci wanda yake mai godiya game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi. To wannan fadala ce wadda take mai girma, kamar yadda a nan rarauka ce Allah ya ma annabi Ayyub, shin yanzu ban wadatar da kai gabarin wannan abin da kake gani? Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا يقال للواحد والاثنين والجميع نجي ويقال خلصوا نجيا أي اعتزلوا نجيا والجميع أنجية يتناجون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله من هو مسرف كذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي لمصري قال حدثني أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال سمعت أروى هو ابن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قوله الناموس أي صاحب السر الذي يدلئه بما يستره عن غيره. Malam Allah ya ji kansa na fada, wannan babi ne wanda ke bayani fadar game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka wadhkur fil kitabi Musa. Ubangiji ta'ala ke fada ga manzansa cewa ambata musu labarin annabi Musa a cikin wannan littafi da muka saukar maka, shine Al-Qur'an. Umarni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ga manzansa cewa ya ambata ma muminai labarin annabi Musa fil kitab a cikin wannan littafi. Kaga dai ba su tara zamani da annabi Musa, to amma sai gaya yana labarin, yana bada labarin duk al'amarin da ya wakana ga annabi Musa alaihi salam, wanda wannan dalili ne wanda yake tabbatar da gaskiyar manzancinsa, domin sako ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kunta bi janibil gharbi idh qabaina ila Musa al-amra, baka zamanto ba kana bangare wanda yake na yamma ga damar annabi Musa, na yammacin annabi Musa kenan, lokacin da yake dutsen Turi Sina, lokacin da Ubangiji ta'ala yake yi wahayi ga annabi Musa. Shine a nan aka ce ya ambata labarin annabi Musa a cikin wannan littafi. Innahu kana mukhlasan, lalle shi annabi Musa alaihi salam ya kasance bawa ne wanda mukhlasan, wanda aka cusa masa yi dan Allah, sarkin niyya gare shi, duk abin da ya sa gaba to yakan taci niyya ya yi shi saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane mukhlas wannan ismul maf'ul ne a riwaya ta warshi innahu kana mukhlisan, an gane ko ismu fa'il kenan innahu kana mukhlisan annabi Musa alaihi salam ya kasance miyi dan Allah ne ma'ana mai tsarkake niyya ne wa kana rasulan bugo da kari kuma ya kasance manzo ne daga cikin manzannin Allah nabiyyan kuma annabi ne daga cikin annabawansa Allah ya hada masa wannan martaba biyu ar-risala an-nubuwa war-risala annabta da manzanci wanda wannan yabo ne da jinjinawa ubangiji ta'ala yake ga annabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya sai yace wa nadainahu min janibit turil aymani ubangiji ta'ala yace mu ne muka kirayi annabi Musa daga gefin dutse wanda yake na dama ga shi annabi Musa dutsen Dur Saina shi dutsen yana damar annabi Musa ubangiji ta'ala ya kirayi annabi Musa wa qarrabnahu najiya ubangiji ta'ala yace kuma mun kusanto shi zuwa gare mu najiyan yana abokin ganawa idan aka ce najiyun abokin ganawa wanda kuke shawara kuke tattaunawa kai masa zance shine ake kira naji ubangiji ta'ala yace wa qarrabnahu najiya mun kusanto da shi zuwa gare mu najiyan yana abun ganawar mu ma'ana mun masa zance shine malam yace ai kallamahu ubangiji ta'ala ya masa zance kai tsaye Allah ya masa zance ba tare da tsani na mala'ika ba wanda irin haka babu wani wanda ya samu daga cikin manzanni illa fiyayyen halitta cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma daren da aka yi mi'raji da shi aka tafi saman bakwai da shi ya gana da ubangijinsa ba tare da tsani na mala'ika ba shi yasa annabi Musa ake ce masa kalimullahi ma'ana abokin zance na Allah Hausawa ne suke cewa kalamullahi kuskure ne kace Musa kalamullahi Musa ba kalamullahi bane an gane ko Musa halitta ce daga cikin halittun Allah bawa ne daga cikin bayinsa ba zancen Allah bane in kace Musa kalamullahi kenan ka mai da Musa sifa ne daga cikin sifofin Allah yadda yake daidai kin kace Musa kalimullahi kalimullahi abokin zancen Allah kamar yadda yace ma annabi Ibrahim khalilullahi badadin Allah subhanahu wataala to shine anan yace wa qarrabnahu najiya ubangiji ta'ala yace mun kusanto da shi zuwa gare mu najiyan yana abokin ganawar mu shine malam yace ai kallamahu ubangiji ta'ala ya zantar da shi wa wahabna lahu min rahmatina ubangiji ta'ala yace mun ba annabi Musa daga jin kan mu akahu haruna nabiyya dan uwansa harun ubangiji ta'ala yace buka mai da shi ba annabi jin kai na Allah subhanahu wataala da yi ga annabi Musa dan uwan shi harun ubangiji ta'ala sai ya mai da shi shi ma matsayin ba annabi ne kuma Allah ya sanya shi a matsayin mataimaki ne wanda zai karfafi annabi Musa akan isar da sakon da aka dora masa kamar yadda addu'a ce annabi Musa yi an gane ko shi yayi addu'a Allah ya karfafi shi da wanda zai taimaka masa akan isar da wannan sako ubangiji ta'ala ya karfi addu'ar sa ya mai da dan uwan shi Harun cewa ba annabi ne kuma shi da shi an aika su gaba daya zuwa Fir'auna kamar yadda ya faɗa izhaba ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha yuqalu lil wahidi wal ithnaini wal jami' najiyun malam yace akan faɗa ga mutun shi kadai a ce masa najiyun abokin ganawa in ma biyu ne sai ka ce najiyun ba sai ka sa alifu tasniya ba in jami'i ne ma sai ka ce najiyun wa yuqalu khalasu najiya ga yacin cikin suratu yusuf falam mastai asu minhu khalasu najiya sai suka koma gefi suna masu ganawa kaga anan jama'a ne ƴan uwan annabi yusuf an gane ko shine ubangiji ta'ala yace khalasu najiya ai itazalu najiya suka koma gefi suna masu ganawa sai yace wal jami'u anjiya in jami'in najiyu zaka yi kenan anjiya zaka sa, kamar yadda ala wazni nadiyun sai ka ce andiya, nadiyun mazauni, andiya mazaunai, najiyun abokin ganawa, anjiya abu abokan ganawa, yatanajauna wato suna ganawa. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna, malan sai zo mana da ayar da ke cikin suratu Ghafir, ubangiji ta'ala ke fada wani mutum mumini daga cikin wato jama'ar fir'auna, daga cikin mabiyan fir'auna aka samu wani wanda yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, yaktumu imanahu, kuma yana koye imaninsa, saboda in ya sake ya bayyana kamar yadda ake fada a Hausa kashinsa ya bushe, da yi imani da Allah saboda tsoron sharrin masharranta sai ya koye imaninsa, wanda wannan sunna ce ta Allah. An gane ko? Kasancewar ɗaiɗaiku waɗanda suke imani, waɗanda ba sa iya bayyanar da imaninsu, ta ƙoyewa suke, kamar yadda An-Najashi sarkin Habasha ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma sai ya ƙoye imaninsa saboda sharrin fadawa. An gane ko? Saboda sharrin ma'abuta, sharri waɗanda suke tare da shi. Sai ranar da ya mutu aka san cewa shi ya mutu akan musulunci, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi sahabbansa ya sanar da su, dan uwanku wanda yake kasar Habasha Allah ya masa rasuwa, Manzo Allah ya ce ku fito mu masa sallah. To shine anan yace wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, wani mutum mumini daga cikin mabiyan fir'auna wanda yana koye imaninsa, sai yake fada yana mi musu galgadi fir'auna da mabiyansa, yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil haqqi min rabbikum, yanzu ku kashe mutum, kun kashe mutuman da wata katuluna rajula, yanzu ku kashe mutuman mutum dan ya ce Allah shine ubangiji na, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, alhali ya zo muku da hujjoji masu gamsarwa daga gun ubangijinku, sai ya ce wa in yaku kadiban fa alaihi kadibu, in har ya kasance makaryaci ne a da'awar annabta da yake da manzanci cewa Allah ne ya turo shi, fa alaihi kadibu, ukubar ƙaryarsa za ta tabbata a kan shi, ba za ta shafi kowa, in har makaryaci ne a kan shi za ta kare. Wa in yaku sadiqan, in kofa ya kasance mai gaskiya ne game da abin da yake da'awa cewa manzo ne Allah ya turo shi zuwa gare ku, to ku tabbata yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum, sharan abin da yake muku alkawali na azaba, in har ba ku yi imani da shi, kuka karbi sakon da yazo da shi, to zai sauka akan ku, zai same ku. In mai gaskiya ne yace to wallahi abin da yake muku alkawali na azaba zai same ku, sai yace inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadza, domin ubangiji ta'ala baya shiryar da duk wanda ya zamanto mabannaci ne, mai wuce iyaka, mai wuce gona da iri, tacaccen makaryaci Allah baya shiryar da shi. To wannan galgadi ne wani daga cikin mabiyan fir'auna yake ma, wato fir'auna da mabiyansa yake musu galgadi game da cewa su kiyayi kansu. A rabin in ma makaryaci ne kenan hukubar ƙarya za ta kasance a kan shi, in ko mai gaskiya ne to ku tabbata abin da ya muku alƙawari zai same ku. Kawai mutum dan ya ce Allah shine ubangiji na, shine abun bautata, bani da wani abun bauta in ban da shi, sai ku kashe shi, alhali kuma ya zo muku da hujjoji masu gamsarwa daga gun ubangijinku wanda suke tabbatar da cewa manzo ne nashi. To wannan aya ita ma kissar Annabi Musa ne alaihi salam. To shine malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada, faraja Annabi sallallahu alaihi wasallama ila Khadija, wannan kuma wato hadisin ya gabata tun a cikin kitabu Badi'il Wahyi, malam ya ciro wannan gaba saboda akwai ambaton Annabi Musa a cikin ta, hadisi ne mai tsawo. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kadaita a kogon Hira yana bauta ma ubangijinsa, wahayi ya sauka gare shi, ma'ana Jibrilu alaihi salam ya sauka gare shi, yace masa ikra, ikratu. Manzon Allah yace masa ma annabi kare, yace ni ba mai karatu bane. Sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan sa ya matse shi, yace masa ikra, ikratu. Manzon Allah ya sake bashi amsa irin yadda ya bashi a farko, ma annabi kare, ni ba mai karatu bane. Ya sake kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matse shi matsewa mai tsanani, yace masa ikratu. Manzon Allah yace ma annabi kare, ni ba mai karatu bane, ma'ana ban iya karatu ba. Sannan da ya sake shi sai yace masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama lil insana ma lam ya'lam. Aka saukar masa da wannan sura. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a firgice, a razane, manzon Allah ya koma gida. Yana komawa gida sai yake fada ga matarsa Khadija, zammiluni zammiluni, kulillibe ni kulillibe ni. Aka rufe shi. Bayan can ya dawo cikin hayyacinsa ya dan falfado, sai yake kissanta ma Khadija, Allah ya kara mata yadda, irin abin da ya gani. Har ma yake faɗa mata walaqad khashitu ala nafsi, yace wallahi naji tsoron hallaka ga kaina, naji tsoron hallaka ga kaina, saboda ya ga abin da bai saba gani ba, mala'ika ne ya gani akan sifar yadda Allah ya halicce shi. Khadija, Allah ya kara mata yadda, take cewa ko daya Allah ba zai kaskanta ka ba zai wulakanta ka, innaka tahmilul kalla, domin kana daukan nauyin jama'a, wa taqri dhaifa, kuma kana yi ma bako gara, ka bashi masauki, ka bashi abinci, ka zauna ka dibe masa kewa, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, kuma kana taimaka ma duk wani wanda musiba ta same shi, indai ta hanya ce wanda take ta gaskiya, Allah ya jarrabe shi da wani abu, to kakan taimaka masa. Wa taqsibul ma'duba, kuma wanda bayya kakan yi sana'a, ka samu abu ka bashi, shi ma ya je ya kore kudan bakin sa. Ta zano irin waɗannan abubuwa hudu, wanda abu ne wanda sun jarraba tun a jahiliya. Duk mutumin da ya kasance mai taimakon jama'a ne, to ba zai kaskanta ba, ba zai wulakanta ba, alƙawari ne na Allah. Aljaza'u min jinsil amal, yadda kake taimaka ma jama'a, to Allah ba zai barka ka kaskanta ka wulakanta. Duk halin da ka shiga Allah sai ya fitar da kai, duk kuncin da ka fada. Shi ya fada wallahi, wannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya fada, wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi, Ubangiji ta'ala bai gushe ba yana cikin taimaka ma bawansa, matukar bawa yana cikin taimaka ma jama'a. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. To bayan duk wannan al'amari ya gudana, a lokacin nan sai ta ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta kai shi gun, wato shine Waraka ibn Nawfal. Wa kana rajulan tanassar, wato mutum ne wanda ya kasance shi Waraka, mutum ne wanda wato yake addinin Nasaranci, shine addinin Kirista kenan, an gane ku. Wa kana rajulan tanassara, wato mutum ne wanda ya zama ba nasari kenan, addinin Nasaranci. Ya qara'ul injila bil arabiyya, yana karanta littafin Injil wanda Allah ya saukar ma annabi mu, annabi Isa, wato bil arabiyya da larabci, duk da cewa a waccan wannan kin bil ibraniyya. Faqala Waraka, Waraka sai ya fada, sai yake fada, yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace masa ma za ta ra, me ka gani, menene ka gani, ba ni labari. Fa akhbarahu, manzo Allah sai ya bashi labarin irin abin da ya gani, iya abin da ya gani. Faqala Waraka, Waraka sai yake fada, sai yace hadha namusul ladhi anzalahu Allahu ala Musa, ai wannan abin da ka gani mala'ika ne wanda Allah ya saukar ga annabi Musa. Namus abinda suke nufi shine mala'ika. Wannan wanda ka gani mala'ikan da Allah ya saukar ma annabi Musa ne, wanda asalin karman namus shine sahibu sir. An gane kamar yadda kenan anan ya fassara mala ya fassara mana, sai yace an gane shine yace annamus sahibu sir, ma'abucin sirri, alladhi yudli'uhu, wanda ke nuna ma abokin sirrinsa kenan, bi ma yasturuhu an ghairihi, abinda wani baya gani sai ya nuna maka cewa kaza da kaza. Kamar yadda Allah yake turo mala'iku mala'ika ya isar da sako ga manzanni, abinda wasu basu sani ba, manzo sai ya fito ya ce kaza da kaza ne ko kaza da kaza zai faru. Wanda kuma ya samu wannan labari ne ta hanyar wahayi, wanda mala'ikan shine ya isar masa wannan sako daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine a takaice dai ya ce hadhan namus, wannan shine ma'abucin asiri, ma'ana mala'ikan da Allah ya saukar ga annabi Musa. Sai ya ce wa in adrakani yawmuka, in har yininka, ma'ana ranar da lamarinka zai bayyana, ya riske ni, ma'ana lokacin da Allah ya turo ka a matsayin annabi manzo, ya ce ansurka nasran mu'azzara, ya ce wallahi zan taimaka maka taimako mai ƙarfi. An gane ko? Ansurka nasran mu'azzara, zan taimaka maka taimako wanda yake mai ƙarfin gaske. To ba tare da an ɗau lokaci shi waraka Allah ya masa rasuwa, kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kangane ko kafin lamarinsa kenan ya kankama, an turo shi a matsayin annabi da wannan aya kenan, shi yayi alƙawarin cewa in har lokacin ya bayyana, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana akan wannan, yace to yayi alƙawarin zai taimaka masa, saboda ya tabbata wannan annabi ne manzo ne, saboda abin da ya kissanta masa irin abin da ya tabbatar da shi ne a cikin littafin Injili. Wannan a takaice dukkanta kissar annabi Musa ne alaihi salam. Haka babi na gaba, babu qaulin Allah azza wa jal, wa hal ataka hadithu Musa izra anaran ila qaulihi bil wadil muqaddas tuwa. Shine mala yake fada, wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka, wa hal ataka hadithu Musa, Ubangiji ta'ala yake fada ga manzansa, wai shin labarin annabi Musa ya zo maka? Amsa shine kwarai, ko kuma ka ce tabbas ai labarin annabi Musa ya zo maka. Izra anaran, yayin da annabi Musa ya hanguta, wanda wannan kuma yana kan hanyar tafiya ne daga birnin Madina, yana dauke da matarsa bayan ya gama wannan kwadago na shekara 10 da yayi, aka aura masa ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dattijo, ya kamo hanya da iyalin nasa za su dawo birnin Masar. Gaya kuma cikin jeji, cikin duhun dare, ga tsananin sanyi, annabi kuma gaya ya bace ma hanya. A lokacin nan ne da ya hango wuta, izra anaran qala li ahlihim kusu, sai ya faɗa ga matarsa ya ce in kusu ku zauna ana, ya ce la'al, yake cewa qala li ahlihim kusu inni anastu naran, ya ce lalle ni na ga wuta. La'a gane ku, izra anaran qala li ahlihim kusu, ya ce ga matarsa ya ce ku zauna ana, yake cewa inni anastu nar, yake cewa izra anaran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'alan nari huda, yace lalle ni na hango wuta, yace ku zauna anan, yace la'alli atikum minha bi qabasin, dan nazo muku, wato me yiwa nazo muku da wani bakin wuta wanda kuma za ku gunguma ku yi maganin dari, aw ajidu 'alan nari huda, ko kuma a gun wutar na samu wanda zai nuna mun hanya. Falamma ataha nudiya ya Musa, lokacin da ya zo ma wannan wuta, sai aka kiraye shi aka ce masa ya kai Musa, inni ana rabbuka, lalle ni ne ubangijinka, fakla ana alaika, ubangiji ta'ala ya ce masa fitar da takalmanka,
innaka bil wadi al-muqaddas duwa, lalle kai kana wani kwari wanda yake na duwa. An gane kwari ne wanda yake al-muqaddas, abin tsarkakewa. Ubangiji ta'ala yace masa wa anaka tartuka fastami ili mayuha, ni na zabe ka, fastami ili mayuha, ka saurari abinda za a turo maka na sako, ma'ana ka saurari abinda za a faɗa maka. Sai yace masa innani anallahu, lalle ni ne Allah, la ilaha illa ana, a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda ni. An gane ko inni annani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, ubangiji ta'ala yace ka kadaita ni da bauta, wa aqimis salata li dhikri, ka tsayar da sallah wato domin ambatuna. An gane ko domin ambatuna ko kuma domin ka tuna da ni. To shine anan malam yazo da wannan aya sai yace anastu, lafazin anastu ai absartu, ma'ana aina hango, min al-inas ne, idan aka ce al-inas shine hango abu daga nesa. Nara la'alli atikum minha bi qabasin, miyuwa daga gun wannan wuta yake cewa zan zo muku bi qabasin, da wani bakin wuta. Alibnu Abbas, Abdullahi dan Abbas yake fada al-muqaddas ay al-mubarak, cewa innaka bil wadi al-muqaddas, al-muqaddas ay al-mubarak, kwari wanda yake ma'abucin albarka. Duwa ismul wadi, an gane ku shine kwarin duwa, sunansa ne duwa. Sannan yace sirataha, can da yace sanu'iduha sirataha al-ula, yace kuzha wala takaf sanu'iduha sirataha al-ula. Bayan ya saki sandarsa ta zama macijiya, ta haɗiye duk abinda ƴan daban Fir'auna suka zo da shi na sandina da igwai, waɗanda suka saki suka zama macizai, macijiyar ta haɗe gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce kuzha, kama sandarka, wala takhaf, Allah ya ce karka ji tsoron komai, sanu'idu hasirata hal'ula, za mu maida ta yadda take a farko, za ta koma sandarta kamar yadda take. To shine ya ce sirata ha, ai wannan shine ai halata ha, halinta kenan. Sannan ya zo da kalima ta annuha da ya ce inna fi zalika la ayatin li ulin nuha, lalle game da wannan abu da aka ambata muku akwai dalilai masu nuna kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala da girman kudurarsa akan kowa da komai. Amma li ulin nuha, ga ma'abuta hankula, annuha shine ya ce attuqa, wato tsoron, masu tsoron Allah kenan. An gane ko, mai tsoron Allah ko shine mai hankali. Lafazin annuha jam'i ne na nuhuya, nuhuya shine hankali. Da fadarsa kuma bi malkina, an gane ko, bi malkina da suke cewa wala wannan wato lokacin da shi Musa wannan samiri ya karbe duk wani kayan ado da su mutanen annabi Musa suka aro daga gun wato mutanen Fir'auna, ana wata haraka ta biki, kwandiga da warwaro da sauransu na zinare kawai, sai ya karbe gaba daya wannan zinare ya kona shi, sai ya kera musu wani maraki, yace musu wannan shine Allah ku, shine Allah Musa, Musa ya bar Allah shi anan ya tafi neman sa, haza ilahu kum wa ilahu Musa fa nasi. To shine yace bi malkina ai bi amrina, an gane ko, bi malkina ai bi amrina. Lafazin hawa da yace wa man ya halil alaihi ghadabi faqad hawa, hawa ai shakiya, shine ma'ana ya tsiyata ya tabi, duk wanda fushin Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka akan sa, to tabbas ya tabi, wal iyazu billah. Sannan kuma yazo da kalimar fariga kenan, wa asbaha fuadu ummi Musa fariga, zuciyar mahaifiyar annabi Musa sai ta zamanto tana wuhintacciya, babu tunanin komai a cikinta in banda tunanin danta annabi Musa. Lokacin da ta sanya shi cikin akwati ta je ta jefa a cikin teku, sai ya zamanto kawai zuciyarta gaba daya ta wuhinta game da duk wani tunani in banda tunanin danta. shine Allah yace in karatu la tubudi bihi laula arrabadna ala qalbiha, kai ta ma kusa ta bayyana ta ce danta ne in ba dan mun daure zuciyarta ta dau hakuri ta jimre ta daure, domin Allah ya mata alƙawarin zai dawo mata da danta.
Sannan kuma wato kalma ta ridan, kamar yadda shi annabi Musa yayi addu'a yace ya Allah ka aika ka aiko dan uwana Harun ya kasance ridan maiya, ya zamanto shine mai taimako tare da mai taimaka min kenan akan isar da wannan sako, shine yace ai kai yusaddiqani dan ya gaskata ni, wa yuqalu mugisan aw mu'ina, kenan lafazin ridun kace mu'in ko kuma ka kiraye shi mugis, shine dai mai taimako mai kawo agaji, shine ake kira da ridan. Sannan da kalmar yabdushu ko kuma da yabdish, wannan duka ma'anarsu daya, wannan kuma lokacin da wani wato bafadan fir'aun wanda yana daga cikin dai wannan kinsa wannan ɗan sandar shi wanda ya tsare dan uwan annabi Musa, ɗaya daga cikin mabiyan annabi Musa zai zalunce shi, shi wannan ya nemi cewa annabi Musa ya taimaka masa. Annabi Musa alaihi salam lokacin da yayi nihin ya damki wannan azzalimin, shi ɗaya da shi mabiyin annabi Musa sai tsammanin cewa shine annabi Musa zai damka, shine yace falamma ana arada an yabtisha billazi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslimin. Lokacin da shi annabi Musa yayi nihin ya damki wanda shine makiyinsa, makiyin wannan mutuma, shi sai ya ji tsoro, sai yake cewa ya Musa nihin kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani ajiya, domin ajiya annabi Musa ya dambaci wani, yana masa kulli kai tsaye sai ya fadi ya mutu, kuma ana cikin bincike ba a san ba wanda yayi wannan kisan ka, kuma an wayi gari kuma an sake tsare shi, shi wanda dai annabi Musa ya taimaka mishi, wanda a sababin shi ne annabi Musa ya kashe wannan mabiyin fir'auna. To da annabi Musa ya ja hannu zai dambaci wannan, sai yake cewa Musa nihi kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani ajiya, sai yace Musa baka nufi sai dai ka zamanto kawai mai tsaurin kai mabarnaci a ban kasa, baka fama ka zamanto daga cikin waɗanda suke masu kawo gyara, wannan da ya ji wannan magana kenan ya samu tabbacin cewa kenan wanda aka kashe jiya annabi Musa ya kashe shi, maza sai ya je ya kai labari. To shine malam ya zo da wannan kalma ta yabdish, kenan kana cewa iya cewa yabdish ko yabdush shine wato damkar abu da karfi. Sannan kuma ya atamiruna, inda yake cewa innal mala'a ya atamiruna bika, lalle jama'a ta fadar fir'auna suna shawara fa game da kai a san yadda za a yi a damke ka, ayyata shawaro. Sannan sai ya zo ya ce walji dake, sai yake ba annabi Musa shawara ya ce fakhruj inni laka minan nasir, maza ka fita ka bar wannan birni ka san inda dare ya maka, ni ina dai daga cikin masu yi maka galgadi, kar ka sake ka tsaya, ga dai mutane suna shawarar kwadawan fir'auna suna shawarar ta wace hanya za a fito a damke ka. Ya zo maza ya gaya ma annabi Musa ya ce kai ta kanka, kuma ni nasiha ce nake maka. A lokacin na annabi Musa ya fita ya gudu, kamar yadda Allah ya faɗa fa kharaja minha khaifan yatarqab. To sannan sai ya zo da kalma ta jizwa, ka ce jizwa ko ka ce jazwa, idan ka ce jazwa ko jizwa qita'atun ghalizatun min al-khashabi, wato shine wani yanki wanda yake mai kauri min al-khashabi wato na icce, an gane ko shine gungumin icce kenan kaman koren icce, laysa fiha lahabun wanda wato babu wuta wanda take mai ci balbal a jikinsa, da yake cewa ko in zo muku da wani bakin wuta wanda za ku gunguma, ma'ana ku yi maganin sanyi. Sannan kuma da kalma ta sana shuddu abudaka ay sanu'inuka, za mu taimaka maka, kullama azzanta shay'an faqad ja'alta lahu abuda,
duk lokacin da ka karfafi abu to ka sanya masa adudan shine ma'ana mataimaki kenan. Wa qala ghayruhu kullama lam yandiq bi harfin aw fihi tamtama aw fihi fa'afa fa hiya uquda. Idan aka ce wane yana da uqudatul lisan shine iina, an gane ko mutumin da baya iya fadar didi da harafi ya fito, ko kuma in zai fadi kalma sai ya ringa maimaitawa iina sannan da kalmutin ya fada, shine ake kira da uquda. Kamar yadda annabi Musa ya addu'a yace wahadul uqudatan min lisan, ya Allah ka kunce mun kullun da yake harshe na ma'ana iina. Da annabi Musa iina gare shi kafin ya faɗi kalma ɗaya sai ya ringa iina da kale ke faɗa, to ya roki Allah ya kunce wannan kullun na harshen shi iina. Allah ya karba addu'ar shi ya maida shi mai fasaha. Sannan kuma azri da yace ushdud bihi azri, azri ay zahari, ya Allah ka karfafi bayana. Sannan da fadar sa fa yusihitakum ay fa yuhlikakum, da yace fa yusihitakum bi azab, ubangiji ta'ala zai tumbike kuma ana ya halakar da ku da wata azabar sa. Sannan al-musla da yake cewa wa yazhaba bi dariqati kumul musla, zai tafi da hanyar ku wadda take mafificiya ma'ana ay addinin ku, shine yace yaqulu bi dinikum, yuqalu khuzil musla ay khuzil amsala, thumma atusaffa, sannan ku zo saffan, ma'ana shine an gane ko wa ana kuna jere kenan a ranar ku ta idi, shine yace hal ataita saffal yawm, shine kamar yadda ake fada a ce hal ataita saffal yawm ya'ni musalla, wai shin kaje gun salla a yau inda ake sallar idi, allazi yusalla fihi. Sannan yazo da kalmar fa auja safi nafsihi kifatan Musa, annabi Musa sai ya saka tsoro a zuciyarsa, ai admara kaufan, an gane ko lokacin da ya saki sandar shi ta zama maciyiya tana hade wannan sandina da igwai, annabi Musa lokacin da su ɗan daban Fir'auna suka jefa sandinan su da igwai suka zama macizai, annabi Musa sai ya saka tsoro a zuciyarsa sai ya ja baya da gudu. Ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf, kar ka ji tsoro, dawo, innaka antal a'la, kai kake sama da su da rijaye. Shine yace yawa, shine yace admara khaufan, wato ya saka ya koyi tsoro a zuciyarsa. Fa zahabatil wawu min khifatan li kasratil kha'i, an gane ku shine ma'ana khifatan Musa, annabi Musa ya saka tsoro, asalin khifa kenan min al-khawf. Sannan sai yace fi juzu'in nakal, da yace wala usallibannakum fi juzu'in nakal, lalle ne wato zan tsire ku a jikin ku tuttiran dabino. Wannan ko wannan ɗan dabo da suka ga annabi Musa yayi rinjaye a kansu, sandarsa ta hade duk abin da suka zo da shi na dabo, suka tabbatar da cewa wannan lamari na Musa yafi karfin dabo, ba dabo bane ba, al'amari ne daga Allah. Kai tsaye suka ce sun yi imani da ubangijin annabi Musa da ubangijin annabi Harun. To shine Fir'auna sai yake cewa yanzu imani za ku yi da shi, qabla an azana lakum, kafin na ba ku izini, yace innahu lakabirukum allazi allamakum sihr, lalle Musa nan shine babban ku wanda ya koyar da ku dabo, ya rike babban abun shi ya ba ku karamin dabo, kuma ya zo an nuna duka ya rijaye a kan ku. To shine yake musu barazana cewa zan yanke muku hannun dama kafar hagu, bayan haka kuma zan tsire ku a jikin ku tuttiran dabino. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, yace wala ta'lamunna, kuma lalle za ku yi sani ayyuna ashaddu, da ni da ubangijin annabi Musa wane ne mafi tsananin azaba, wa abqa wane ne mafi dawwamar da azaba. Duk da wannan barazana da yi musu, suka ce masa lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fadarana faqdi ma anta qab inma taqdi hadhihi alhayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Lokaci ya tafi, nan da ya kamata dai mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله